Mai sauraro sunana Yusuf Madabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan garin Katsinawa akan titin Ring Road inda nazo wani guri wato da ake sauke turoso a wannan guri kuma a daidai wannan lokaci ina iya ganin turoso din gashi nan tsibi-tsibi ko ina da wanda gashi nan kuma wani kamar datti ne aka fitar daga cikin shi wani kuma gashi nan da alama kamar gyararre ne an sun gyara shi wani kuma gashi nan kamar sabo ne haka aka kawo shi yanzu to kai tsaye muna tare da wani matashi wanda yake aiki a wannan guri za mu so mu ji cikakken suna
eh sunana Abdulrahman Sabiu daga garin Katsinawa
to wannan ga shi mallam Abdulrahman wannan aikin da na iske kana yi ga wannan abu nan an kawo shi ko ina an juye me kuke yi matakin farko in an kawo shi an in masu daukowa daga cikin gari sun yaso sun tafi sun kawo muku me kuke yi da shi matakin farko
eh muna aje taki nan ne da damuna idan rani yayi sai mu gaggyara sai mu ringa sai da shi
misali yanzu ga kina iske shi tsibi tsibi a an kawo shi an juye shi me kuke fare masa
gyara shi muke yi mu tsince ledojin sa da dutsen sa kowanne mu ware shi gefe da gefe
to kuna sa masa wani abu kafin ku yi wannan aikin
ba ma sa mishi komai hakan dai muke yin sa
to a su masu siyan suwa yi su
yawun suna shigowa haka da kawai idan Katsina ko idan Dawaki da kana har Kudu ma ana fita da shi suna zuwa kan trailer ko tifa haka duk suna zuwa suna dauka kan shi
buhu-buhu kuke yi
eh muna buhu-buhu irin babban buhun nan da shi muke diddin kawa mu daure shi
to nawa kuke sai da buhu
buhu gaskiya buhu sirri ne ba sai na ga mai sai muke sai da shi ba
to a su masu kawowa su kuma kuna dan ba su wani abu ne in sun kawo muku
eh muna dan ba su wani abu in suka kawo mana tunda ba kyauta suke ce mana ba saboda mu ma siyarwa muke mu mu dan tona ba ciki
to dan kwana nawa yake yi misali kafin ya bushe in an kawo an tare shi
gaskiya in dai da leda a jikin sa iyayen wata guda ma bai ha iska ba amma in sai an bura isan ne kin iska wani ma in dai ba taba cewa in zai wata biyu bai ha iska ba
to kamar misali a bangaren kyankyami bakwajin kyankyami ne wannan aikin
gaskiya dai mun saba bangaren kyankyamin sa
to misali kamar wasu suna cewa ai in an yi noma da shi ma kamar abincin baya yin kyau in tuwo aka yi laka ga tuwon ya jike ya yi danye kai ka taɓa yin noma da wannan takin ka ji abincin haka
gaskiya ina yin noma amma ban taɓa jin abinci yayi doyi ko yayi wani wannan ba wannan kashin gaskiya ba yin doyi wanda yake doyin ma sai dai kayan shanu suke nufi amma in dai kashi ne na mutum gaskiya ba taɓa bai taɓa yin doyi ba gaskiya
to kamar misali a bangaren masana suna magana akan kamar za a iya samun wajen yin mu'amalar ku da kuke yi da shi masana harkokin lafiya suna cewa za a iya ɗaukar ƙwayoyin cuta ba kwa gudun su wannan ƙwayoyin cuta su shiga jikin ku
gaskiya muna gudu sosai ma gaskiya muna gudun dan ƙwayoyin cuta da gaskiya sun shiga jikin mu
to wani mataki kuke yi wajen ganin cewa kun kare kanku akan wannan ƙwayoyin cuta da su shiga jikin ku
gaskiya ba mu dauka wani mataki
to kuma to misali wani lokacin kamar idan abu zai cutar da mutum ana cewa ya kamata ya dauki mataki to yanzu wani mataki za ku dauka don ganin cewa wannan kwayoyin cutar ba su cutar da ku misali na taba iske wasu suna yi kamar sun saka safa a hannunsu wasu kuma suna cewa suna zuba wasu sinadarai waɗanda yake kashe ko yake rage karfin wannan kwayoyin cututtuka da suke cikin wannan abu ku ba za ku dauki irin wannan matakin ba
eh za mu dauki wannan matakin saboda abin da ya sa ma ba ma sa safa muna sa safa ne amma yagiya take yi nisa muka hakura da ita ba ma sa ta ko muke da hannunmu
to misali a bangaren kamar wani lokacin yanayin rashin lafiya zaka ga mutane masana suna cewa waɗanda suke yawan yin mu'amala da guri na kazanta kuma suna yawan yin rashin lafiya kai yaya kake da kai da irin abokan aikinka
gaskiya muna lafiya kalau dan ba ma yawan wasu cututtuka gaskiya
mai sauraro Yusuf Nadabo Ismail sunana akan mita 88.5 a zangon FM kuma insha Allah rabbi zan sake dawowa domin jin martani daga masana a dangane da yanda ake tasarrufi da shi turoso din a matsayin taki ana siya ana kaiwa gona.